ajiya gwamnan jihar Yobe Alhaji Maimuna Buni ya bada umarnin samar da ayyuka ga ayyan malamin nan Alhaji Gumi Asami wanda aka shi hanyar gashuwa karkashin gwamnatin jihar Yobe. Ana da zargin cewa wani jami'in soja ne ya kashe wannan malami a hanyar gashuwa kuma ya kokarin kwace basu mutarsa. Sai dai daga bisani mutanen kauyen sun ankarar da jami'an tsaro wanda aka zo aka ma wannan jami'in sojan da kuma wani soja guda yanda yanzu haka wayannan jami'an sojoji suna hannun hukumomin yan sanda da kuma suke gudanar da bincike a kansu. Wannan malami da ya shigo ne a isani ya gamu da ajalinsa ne sakamakon harbin bindiga da ake zargin wannan jami'in soja da yi masa. Mai magana da yawan gwamnatin jihar Yobe Alhaji Maman Muhammad ya shaida mun dalilin gwamnati da dukkan wannan mataki kamar haka.
Tunda akwai ajalin guda biyu wanda suka kama yi da wani suna da digiri an ba su ayyuka a cikin biyu don ya zamana kamar tallafi wa su iyalan kasance da akwai wani wanda yake da samun aiki zai ta samu wani abin da zai dan biya wa iyalan bukata dai komai don kanta. Wato wannan tausayawa ne irin na shi mai girma gwamna ga iyalan shi wannan malami da aka ajiye zargin an kashe shi a wata hanya.
Dama waɗannan yara ba su aiki yi ne shi mai girma gwamna ya tausa ya musu ya ba su wannan aiki.
Ba aikin gwamnati a sun gama makaranta amma ba aikin kuma gaskiya ba wani aiki da suke yi shi ne aka tallafa dai ga misali wasu ainihin iyalan ne gaba ɗaya sadda da zai taimaka wa su iyalan ta fannin ajiyar da su da kuma dai wani wasu irin bukatu na yau da kullum akalla dai zamana akwai wayar zubar da dai za ta samu ɗan wani abu dai a su tallafa.
Duk da cewa wannan abu ya riga ya faru an kashe wannan malami kuma waɗannan mutane suna tsare haka yanzu, akwai wani mataki da kuke ɗauka ne ku a gwamnatance game da wannan lamari? Na kuma tuntuɓi wani ganin wannan marigayi wanda ake kira Alhaji Gana wanda ya shaida mini cewa sun yi farin ciki game da wannan taimako da gwamnatin jihar Yobe ta musu.
Kuma abu ne wanda yake da ake kyau tunda abu ne wanda hanya ne ta tsara aka ba mutum wani abu zai dan samu ba dan samu rilif saboda akwai yan uwa da wayan da abin da ka samu rilif zai dace za su iya taimaka ma ainihin ainihin family abu farin ciki akan wannan abu da suka yi.
Shi ma malam Adaram Matijani mai jan baki na ɗaya daga cikin makusantan wannan marigayi ga abin da yake cewa game da marigayin.
Ne wanda yake gaskiya yana kula mutane kuma yana da ɗaukar nauyin jama'a gwargwadon hali ta ne rayuwa kowace tana iya zuwa faɗa a mutum yanda Allah ya riga jarrabu mutum haka da wallahi da wannan abubuwa da gaskiya mun yi baki sai don hankalinmu ya tashi.
Yanzu dai ana jira a zaɓin da doka za ta yi game da waɗannan jami'in soja guda biyu da aka ce sun hannun 'yan sanda a tsaye. Haruna Daudu Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.